أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
نعم
ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a ciki. Yau muna ranar Litinin 7 da wata, haka ne? 8 da watan Ramadan. 8 da watan Ramadan shekara ta 1445 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine nawa? 18 da watan 3 shekara ta 2024 miladiya. A daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Hujurat. Mun zo kan aya ta 13, haka ne ko? Yau za mu tashi kan aya ta 14. Qalatil a'rabu amanna.
Qalatil a'rabu amanna.
Na'am.
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana ya halice mu gaba daya min dhakarin wa untha, ya halice mu daga mazaje da mata, haka Allah ya halice mutane gaba daya, kuma ya sanya mu taushik taushik kuma da kabila kabila. Allah ya yi wannan ba dan mu nuna fifiko ba a tsakaninmu, ba dan wata kabila ba ta nuna fifiko a kan wata kabila, ba dan wata taushik ba su nuna su ne na kwarai sun yi daraja a gurin Allah ko a duniya. To Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum, ku sani mafificinku wanda yake mai girma a gurinku shine wanda yake kowa tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, akan shine ke da kai hadisi Abi Huraira da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala wa amwalikum, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, Allah baya kallon kyawun jikinku kuma baya kallon dukiyarku, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malukum, Allah abinda yake kallo shine zukatanku kuma da ayyukanku. In zuciyarka mai kyau ce, kayi aikin kirki shine mahallin da Allah yake maka hisabi, imma ka tahi aljanna imma ka tahi wuta. domin zuciya in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru. Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mudga, ku sani a cikin jiki akwai wata tsoka, wannan tsokai idza salahat salaha al jasad kullu, idan ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru. Wa idza fasadat, in ku ta lalace fasada al jasad kullu, to dukkan jiki ya baci. Ala ku saurara, wahiyal qalbi tace zuciya. Allah sa mu zuciya ingantatta. Babu wanda zai shiga aljanna illa man atallaha bi qalbin salim, sai wanda yazo ma Allah da zuciya kubutatta, wanda bata da girman kai, bata da yi da mutane, bata da duk abin da bata tura mai ita zuwa ga duk abin da Allah baya so. Daga nan sai Allah ya ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Al-a'rab sune mutanen kauye. Qalatul a'rabu, ai mutanen kauye yan karkara suka zo suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama amanna, mun yi imani. Allah ya ce qul ga ya musu lam tu'minu, buku yi ba imani, walakin qulu aslamna, amma ku ce dai mun musulunta, ku ce dai mun musulunta. Walamma yadkhulu al-imana fi qulubikum, aka ce lissa a gaba alaba imani bai shiga ba cikin zukatanku, ku dai kun musulunta. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu, amma idan kuka bi Allah kuka bi manzon shi, la yalitukum min a'malikum shay'a, Allah baya rage muku daga ayyukanku komai ba zai rage ba. Inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah bai gafara ne mai jin kai. To wannan suwa ne ne wannan dai a arabun, wanda Allah ya ce mana al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, wanda suke karkara, wanda suka yi tsananin kafirci da munafuci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fita an fara futuhat, an fara yakin musulunci. Idan aka zo gari za a baku zabi, imma ku musulunta shine zabi na farko, imma ku yarda garinku ya shiga ƙasar musulunci, ku dinga biyan jizya ko da yaushe. Idan kuka kiya hallau na biyu, to na uku sai takobi, na uku ƙarhi kawai zai gwada. Tsakanin abubuwa uku ne ake ba kowane gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita yana futuhat, iya buɗe garuruka ga musulunci, to wannan wasu ƴan ƙauye he suka zaburo da kaugawa da suka ga Rasulullahi yana ci gaba a cikin samun nasara, sai suka zo dan kala a yaƙe su, suka zo suka ce ya Rasulullahi amanna, mu duka garinmu mun yi imani, mun yi imani. Suna gudun haufan istislamna, haufan katali wasabe, suna sun ji tsoro kal aje a kalkashe su a kama su su zama bayi. Saboda wannan suka yi wannan tsoron takobi ne, ba wani abu ne ba. To Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin zukatansu. Da suka zo suka ce ma Rasulullahi amanna, mun yi imani, sai Allah ya ce qul lam tu'minu, qul ga ya musu ya Rasulullah lam tu'minu, a'a ba ku yi ba imani, ba ku yi ba imani, walakin qulu aslamna, amma dai ku ce mun musulunta, mun sallama, mun bada kai. To wannan aya tana nuna mumu bambanci tsakanin musulunci da mumunanci. Kenan tsakanin musulmi da mumuni akwai bambanci, ba dukkan musulmi ba yake mumuni, kuma amma dukkan mumuni musulmi ne. An fahimta? Saboda shi iman wata daraja ce wadda ta yi a cikin musulunci ne, kuma ta ɗaukaka, ta ƙara daraja a cikin musulunci ne, amma ta ci gaba. Wannan yana nuna mun hadisin Jibril, wannan hadisi mai tsawo wanda Umar ya rawaito shi, yana nuna mun karara menene Islam, menene iman. Islam daban, iman daban. Me yasa aka dasa mun hadisin Jibril? Jibril ne ya dauki siffar mutum, sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana zaune da shi da sahabban shi, kawai sai suka ga mutum ya kullo, shi Annabi ya san wane ne, amma su ƴan zamnan ba san ba kowaye saboda a hadisin akwai alamomi guda wajen hudu wanda sun rikice yake cewa ittala alaina rajul kawai sai wani namiji ya kullo gare mu daga dama ya kullo ko daga hagu daga sama ya sabko ko daga ƙasa ya kullo ai idan mutun zai zo wurinka kana tsinkayen shi daga nesa kana ganin shi yana zawwa yana zawwa yana zawwa hali iso wurinka to shi kawai ganin shi suka ga sunan kuma ya nuho su ya ko gani kawai ka ga mutun kawai ya nuho ka baka san ba daga inda ya kullo kawai kaga wannan abun mamaki ne Umar ya bada labari yanda mutumin nan yake شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثار السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم كاغني كما فاسنا ده ركبتيه الى ركبتي يدينغنا غوون شي زوا غوون مايكي هو ذا كفيه على فخذي يدور هنوان شي بس تشنيوين شي شي متما كما يتي مشي يا محمد ياي كيران شي ده سونان شي محمد سبب ان غري بس كام سونان النبي سي قد سو ƴan karkara ƴan kauye su suka suke cewa ya Muhammad amma ƴan gari ya ce ya Rasulullah ya Nabiyullah ya Abul Qasim haka suke kiran shi da ladabi amma ƴan karkara in suka zo su ma a cikin su wanda basu yi ba karatu jahilai su dinga cewa ya Muhammad to shi da yazo dan ya fadda sau sai ya kiran shi da sunan da ƴan karkara suke kiran shi yace ya Muhammad Umari suna zamne da Umar radiyallahu anhu da sahabbai basu san ba duk abun kawai kallon iko Allah suke yaya aka yi a cikin mazamnin ya san wannan shine annabin saboda Rasulullahi bai da mazamniwa bai da shinhuda khas a ce wannan tashi ce a mazamni in yazo inda yaga guri anan yake zama har ma ya hana saboda tafassahu aka ce had qur'ani tafassahu yace tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum kuma almatsa a gurin zama mutane su samu guri ɗan gehen tabarma to ku balmatsa sai a samu guri annabi ya hana ma wani ya tashi ka ba wani gurin ka in an zo a zauna haka ko ya tashi to kai karka zauna umurni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kan kai haka nan jibril da ya zo sai ya zauna wai abin tambaya anan yaya akai a cikin jama'a ya san wannan shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo gurin shi fa asnada rukubataihi ila rukubatai ya dangana gurin shi zuwa gurin annabi da yace mai ya muhammad sai tayi mishi akhbirni anil islam dan mu gano anan abubuwa guda biyu ne zan mu bambanci ba ni labari menene musulunci annabi sai zana mishi menene musulunci ya zana mishi shikashikan musulunci guda biyar idan ka duba kuma wannan shikashikan musulunci dukkan ayyuka ne na zahiri yace shahadatu an la ilaha illallah wa tuqimus salata tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah ka shaida muhammadu ma'aikin Allah ne wa tuqimus sala ka tsaida sallah wa tutiya zakka ka bada zakka kaga da shi ne muhatab ne wata saumun ramadan kai azumin ramadan wata hajjul bait ka hajjici dakin Allah in istata'ta ilayhi sabila in ka iya zuwa da ya gaya mai wannan qala sadaqata sai ce eh gaskiyarka gaskiyarka yanzu sun kara rikicewa da fariya aka yi mutumin nan ba mu san shi ba kuma ya zai ya aka yi ya san wannan shine manzon Allah kuma ya ma manzon Allah tambaya manzon Allah ya bashi amsa kuma yace eh gaskiya ne ya kara rudarsu to kun ji wannan shine musulunci ko sai ta yayi akhbirni anil iman to ban labari menene imani ya gaya mai meye musulunci kuma yace menene imani to idan abin da ya gaya ku lura da abubuwan da ya bada amsa duka abubuwa ne kuma na batini na asiri ne na tsakaninka ne da kai da mahaliccinka na farko yace an tu'mina billahi kai imani ga Allah a zahirin kana iya nuna ka imani da Allah a batinin baka yi ba imani da Allah abu ne na batini wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli duka imani a zuciya karfin daraja ce wanda ka iya trompon mutane a zuciyarka ba haka nan bane ba ya zana mishi shikashikan imani guda shida to anan abinda zamu dauka musulunci daban imani daban mun yi bayani wannan kalmomin guda biyu a cikin alkur'ani malaman tafsiri sun yi bayanin su koda yaushe suka gamu a cikin aya guda kowanne zaman kanshi yake amma in suka rabu a cikin aya guda aka wadi daya ba a wadi ba daya to sai ya dau shikashikan shi ya dau shikashikan na dan uwan nashi shikashikai 11 ga na imani guda 6 kuma na musulunci guda 5 shine ka'idar idattafaqa iftaraqa wa idaftaraqa ittafaqa idan suka hadu guri guda sun huto iftaraqa fil ma'ana sai su rabu a ma'anai wa idaftaraqa in ko suka rabu daya yazo ittafaqa sai su hadu a ma'ana ita ce ka'idar su a tafsiri wannan ya nuna mu cewa mumini yahi karhin darajar mumini tahi karhin darajar musulmi kamar yanda nace muku kowane musulmi ba kowane musulmi ba yake mumini amma kowane mumini musulmi ne to su larabawan kauyen nan da suka zo sai suka dauki darajar ta karshen babbai sai suka zo suka ce amanna ai mun yi imani gaba daya Allah ya ce ma annabin shi kul ga ya musulman tu'minu a'a ba ku yi ba imani kar ku ce kun yi imani walakin qulu aslamna bari dai kawai ku ce mun musulunta saboda babu imani ko kadan a cikin zakatan ku walamma yadkhulu al-imana imanu fi qulubikum a gaba la'alla imani ya shiga cikin zakatan ku babu imani yanzu a cikin zakatan ku amma ku sani wa in tuti'u Allah idan kuka ma Allah biyayya sau da kawa wa rasulahu da ma'aikin shi kuke ta biyayya gare su to ya la yalitukum min a'malikum shay'a Allah baya rage muku komai daga ayyukanku innallaha ghafurur rahim dan shi Allah mai gafara ne mai jinkai wannan ayay mujahid yake cewa nazara fi bani asad bin khuzaima a ta sabko akan banu asad wasu kabila ce ta yan karkara bin khuzaima shi banu asad wannan aya kenan ala kullu hal dai mun ga yanda suka fadi kuma yanda Allah ya lardartar da su cewa ba musu ba kasu ce sun yi imani su ce dai sun musulunta na'am sai Allah ya ce
innal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
na'am
ulaika humus sadiqun
Allah yace innamal mu'minuna kusani su mu'minai alladhina amanu billahi sune wanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya wa rasulihi da ma'aikin shi thumma lam yartabu kuma basu sa ba shakka ko kankanuwa a ciki babu shakka tabbas sun yi imani da Allah da manzon shi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim kuma suka yi jihadi matukal jihadi shine da dukiyarsu da kawunansu da rayukansu fi sabilillahi cikin tahiyar da aikin Allah sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya su suka gaskata ba tare da shakkawa kaga mumunai na kware ake zancen alladhina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah sai ta yu da baki ne suka yi imani wasu ba su yi ba imanin imani da Allah tauhidul rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat ka yarda da dukkan su tak abu na asma'i was sifat abinda Allah yace sunan shi ne ko sifar shi ce ka yarda haka nan ne ba tare da tambayar yaya abun ba yake la didda wala nidda wala tashbiha wala tamthila babu kishiyal abun babu kwatankwata abun babu kamanta shi da wani babu misalin shi kawai ka yarda kaza ne aka ce to kaza ne shikenan kuma ka yarda Allah shi kadai yake halitta babu wani wanda ya halicci wani abu sai Allah subhanahu wataala kuma ka yarda cewa Allah nan subhanahu wataala shi kadai ne macancancin amma bauta da gaskiya la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah sai ka kara bil haqqin nan da gaskiya fasara take zuwa domin su masu bautar wani Allah in ka ce musu babu abun bauta sai Allah ya ce a'a yo ai akwai wasu suna bauta ma rana wasu suna bauta ma saniya shanu a India aqidarsu wasu suna bauta ma Buddha wannan katon gunkin wasu suna bauta ma aljannu gasunan to dukkan wannan abun bauta wanda ba Allah ba ba da gaskiya bane la ma'budu bil haqqi illa Allah ba abubauta bace suke babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala to wannan sun yi imani da wannan wa rasuli kuma sun yi imani da ma'aikin Allah sun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi imani da annabawan da suka huce kuma sun yi imani da annabin karshe kaga a yau duk wanda yake zamanin ba yahudi shi ba yahudi ai daga bakin annabi Musa sun yi imani har zuwa annabi Musa to Allah subhanahu wataala ya shahe risalar annabi Musa saboda ya aiko injila da annabi Isa a lokacin wanda bai raba da annabi Isa kahuri ne dan wuta ne tahiya tayi tahiya duniya ta tahi sai Allah ya sabko karshen annabawa shugaban ma'aika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka shahe shari'ar annabi Isa aka sabko mana Qur'ani kenan duk wanda bai raba Qur'ani yace shi yana kan waccan injila kahuri ne dan wuta ne to haka shari'a ta dinga tahiya kuma a yanzu babu wani wanda zai zo ce mana shi annabi ne ko ya kawo mu wani littafi yace an sabko mai shi sun yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma lam yartabu kuma babu shakka a cikin zukatansu shakka ko kadan babu haka ne ba kun je da Abubakar bai ga amma Umar lokacin da aka je bai'atul Ridwan da aka yi bai'a yace wai ya zamu mu dauki wannan kaskanci ya zai mun yi bayanin shi anan ko yace ni dai na san ni ma'aiki ne kuma Allah baya kumitar da annabi shi ma'aikin shi yaje Abu ya ga amma Abubakar Umar yace wai kai ba kai ba imani da shi mu mun san ma'aiki ne kuma Allah baya kumitar da ma'aikin shi kawai shiga shagalinka abinda Allah ya yi shi ne mu mun yi imani babu shakka a cikin wannan thumma lam yartabu sai ba shakka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi kokari da dukiyarsu da kawunansu jihadi na dukiya wahala gare shi a huddo abada Allah ya sani wahala ke da kai wasun su Allah shi ya baka kudin kuma yace ka huddo ka bada sai ka hana kuma kamar yaro karami ka bashi halawa sai ka ce bani sai ya hana halawa shi ce baka baya baka ba Allah shi ya baka kudin ya bude maka sai yace to ka zuba kudin naka kai kokari kai aikin da Allah yake so ka zuba a cikin taimaka ma addinin Allah sai ka kiya kai rowa ka hudda zakkar dukiyar da Allah ya wajabta a kanka ka kiya kai rowa to dukkan wannan haramun ne wanda Allah baya so ka gani jihadi na dukiya wahala gare shi amma wanda Allah ya sa wanda Allah yake yabo anan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu suke zubawa ana ɗaukaka musulunci kuma Allah ya yi alƙawarin in tansurullaha yansurukum in har kuka taimaki addinin Allah Allah zai ƙara taimakonku kuma ku sani annabi ya ce ma na ƙasa malu min sadaka dukiya ba ta taɓa raguwa ba don ana sadakarta bari dai numu za ta yi ta ƙaruwa kana badawa tana ƙaruwa kana badawa tana ƙaruwa shine abin da ba su sani ba sai su tauye su kiya su sha lukudi wai menene lukudi ha mako rowa ce kawai ya ce ya sha lukudi menene lukudin
kyam
kamkam
kyam
ya damke kawai bayya badawa to wannan bai kamata ba Allah ya baka yace ka bada kuma ya tsare maka dukiyarka wa anfusihim da kawunansu su huto su tahi yada addini su huto su shawuya dan daukaka kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah malamai suke cewa ai akwai alimun da muallimun alimun masani wanda azumne yake ba ruwan shi da karantarsuwa ba ruwan shi dai shi yake amfanar kanshi to ba shi bane ba ake so muallimun ake so mai karantar da al'umma duk wanda yace kuma zai fito ya karantar da al'umma to sai ya sha wuya ku duba jiya muka yi bayani akan yan karkara sai ka huta ka tafi wata kauye ka zamna kai ta karantar da su kuma ka komo ka tai can kai da awa ka komo can akwai wahala wani bi zaka kwana a bisa tabarma mai gurdumas da kudin cizo wani bi baka samu ma tabarmar da zaka wannan akwai wata shekara wanda wasu mutane daga Madawa suka bani al'ajabi nan Madawa ta mu mun zo zamu huce sai muka isko su sun labta a bisa jakkai kun sani ne laspika da ampuli a bisa jakkai wani ya doro akan shi laspika za su tafi kauye wa'azi a bisa jakkai ya jama'a Allah ƙara musu kuzari ya ƙara mana haka ake so a dinga shiga ƙauyuka a karantar da su la ilaha illallah a karantar da su wanda duk yace kuma zai shiga kura wallahi zai ga abun mamaki kala 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 zaka iske na jahilci na rashin sanin wani bai san ba ma annabin ya bayyana kawai haka dai ake rayuwar jakab jakab jakal jakal ka mutu aje a turbude an koma ga Allah shikenan kuma sai abinda Allah yayi kenan mutum abinda ake so yayi kokari da dukiyar shi da kanshi ya bada kanshi ya tashi lalle lalle sai ya watsa ilimin wannan lalle lalle sai ya taimaka ma malumman da suke watsa ilimin wannan aje ayi aikin Allah a taimaki addinin Allah a watsa shi a doron kasa shine wajahadu suka yi kokari suka yi jihadi da amwalihim da dukiyarsu da kawunansu ba fi sabilillahi dan tahiyyar da aikin Allah dan Allah kawai suka yi masu irin wannan sifai sai Allah ya ce ulaika humus sadiqun wannan su ne wanda suka gaskata gaskiya ta gaske bakka cewa kai kana musulunci dukiyarka batta ciki bakka cewa eh kace kai kana ciki ai komai da kai amma dukiyarka batta ciki ba haka nan ne ba da kai da dukiyar taka dukkanin Allah ne dole ka shiga dungungum ga baki ɗaya zuwa ga musulunci duk abinda Allah ya ce kai da dukiyarka kai musamman Allah ya hore maka musamman a irin lokacin da fatara ba tsanani lokacin da ake tsananin abinci tsananin abin sha ga in dai Allah ya hore maka ka huddo ka taimaka ma jama'a zaka samu daraja kuma dukiyarka ba za ta taba raguwa ba a taimaka ma ƴan uwa al'umma musulmi kuma a karantar da su sai Allah ya ce me kul
atu'allimuna Allah bidinikum
na'am
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
wannan larabawan kauye da suka zo suka ce ma annabi wai mun imani imani ba suka ce ba mun musulunta ba da Allah ya musu raddi yace ku ce dai kun musulunta a gaba kun kunyi aiki da yawa imanin zai shigo da gare ku saboda shi imani yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa يزيد بزيادة العمل وينقص بنقصانه yana karuwa da karuwa ayyukanka kuma imaninka yana raguwa in ka rage aikin musulunci sai Allah yace kul ga ya musu atu'allimuna Allah bidinikum shin wai Allah kuke ga ma addinin ku shi kuke bai san ba abin da ke cikin zukatanku Allah kuke ga ma wannan wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ku sani Allah ya san abin da ke cikin sammai gaba daya wa mathil ard da abin da ke cikin kasai gaba daya wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne a bisa dukkan komai ummi ne ne Allah subhanahu wataala ya san shi duk abin da ke cikin sammai na gizagizai da iska da sama ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai da sarari da ya tahi da tekun da za a iske a can sama har zuwa al'arshin rahman har shi ko sakaf din shi shine aljannatul firdaus rihin aljannatul firdaus shine al'arshin rahman duk abin da ke cikin nan Allah ya san menene haka kasa da cikin cikin nata da cikin ciki har zuwa hantakarta wanda take ruwa wuta ce ta bala'i a cikin hantakal kasa wuta ce wanda take ita ce shine wani bi in aka samu tsaga el karama siririya tun daga cikin hantakai har ta yo sama sai wutar ta dinga hutawa shine ake ce ma volcan lafiya
ha barka bari shi cikarar
hantakai ta kasa ita wuta ce ta bala'i idan aka samu kofa daga cikin hantakai shi daga haccan ciki wuta za ta dinga hutawa har sama sai a ce mata volcan volcan kin wannan in ya fara tatsawa gumin shi a kilo 50 yake kashe dabba wuta ce ta bala'i la haula wala quwwata illa billah to dukkan su Allah ya san da zaman su abinda ke cikin kasa na ma'adinai na petrol na zinariya na uranium akwai uranium a cikin kasa akwai shi ko Allah kara mana shi sannan kuma duk abubuwa na ruwa da kaza Allah ya san da su abinda yake saman kasa na itace da mutane da aljannu da kwari da dabba da duk komi Allah ya san da shi kai ka dauki icce daya a shibke ganye daya kaga ya hwado daga jikin iccen wannan Allah ya san da shi kuma shi ya sabko shi kuma ya san zai bushe zai sabko shi so ganye nawa ke da kai a garin nan ma kadai dukkan wannan Allah ya sani to bancin Allah ya san wannan abubuwan ku sai ku zo ku ce wai amanna mun yi imani kuna ga yawa annabi ne Allah bai sani ba Allah kuke ba labari cewa ku kun yi imani a ba haka nan bane ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga bisa dukkan komai sai mai gaba
ya munna alayka naslamu qul la tamunnu alayya islamakum
na'am
بل الله يمن عليكم أن أريكم الإيمان إن كنتم صادقين
إن الله
يعلم غيب السماوات والأرض والله بما تعملون بصير والله بصير بما تعملون
الله يجي يمنون عليك أن أسلموا ويسنا مكا غوري دا تشيوا أي مومو مسلنتا mu ba ya komu ba akai musulunta muka yi mu muka taimaka kullata munnu alayya islamakum ka ga ya musu kada ku munu gorin musuluncinku cewa ku ba ya koku ba balillahu yamunnu alaykum bardai Allah zai muku gori an hadakum lil iman da ya shiryar da ku zuwa ga imani in ba dan Allah ba da ba ka musulunta ba
kwarai
lil iman in kuntum sadiqin in hadda gaske kuke wannan magana kaga nan gurin suna ma annabi ji suke yi su ai sun musulunta sun zo za su taimaka ma musulunci zai amfana da su to duk abin da kai dan kanka in ba kai ba lahira zaka huta zaka abubba kaka ka shaka shi kenan fa'idar musuluncin da kai kanka kuma ba annabi ba kuma annabi zai ci moriyar musuluncin ka kai zaka ci moriyar musuluncin ka da kanka dan ka samu falahi ka samu najahi ka samu aljannal Allah amma in musuluncin kuma da kai hallo musibar kanka zata komo kullata munnu alayya islamukum kada ku ringa mu gori kwarkwarar cewa ku kun musulunta ba ya koku ba akai balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman bar dai Allah ma ya kamata ya muku gori dan ya shiryar da ku wallahi in ba dan Allah ya yarda ba da duk cikin mu nan ba mu iya yin sallah in ba dan Allah ya yarda ba ya hore mana da duk cikin mu nan ba mai zama musulmi in ba dan Allah ya yarda ba da ba mu isa mu hudda har wani abu mu bada saraka wannan farla ce wanda take ita ce Allah ya yi mana nawa suna nan kasurguman kahurai sun yi ka kudi kake ji amma ka yi su daraja gurin Allah ka yi su zaman lafiya kana gani zabi ne hun Allah da yawa mutane suke cewa su daman an yi su a zamani kaza wani ya ce da mun ni a zamanin annabi aka yi ni to da aka yi ka kai ni Abu Jahal fa da aka yi ka kai ni Abu Jahal ya zaka ce kai dai ka ji dadi da Allah yi ka musulmi mai bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce wanda take ita ce Allah ya yi banka to ka gani falallah ma sallaina wa ma tasaddaqna in ba dan Allah ba wallahi da bumi ba sallah da bumi ba saraka Allah ya zabe mu yayi mu musulmi ne ya sanya mu kuma al'umma annabi Muhammad al'umma ta karshe ta hiyayyen annabi wanda Allah ya turo a duniya zabobbe cikamakin annabawa Allah mu ma ya zabe mu yace mu ne al'ummar shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu chai mau'idukum indal haut alqawlumu da ni da ku gurin tabki al haut al kausar sai mun ga mu a can al haut shine alƙawalin mu da mu da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai dinga dauko ruwa da hannun shi madaukaki iya ba mu muna sha insha Allah ruwan da in ka sha shi da kai da ishirwa har abada magana ta kare yace rendezvous kin mu a can wasu za su zo suna su shigo su ma suna so a ba su taimala ku su buce su su kore su annabi yace al'umma ta ne Allah su ce a ya rasulullah bayan ka sun canza sun sa bid'a sun kirkiro duk abin da baka ga musu ba sun ce addini ne abusan shi suka rayu annabi yace haka suka yi fasuhuqan suhuqa ba ni ba su kowa ya take shi ba ni ba su saboda su ɗan bid'a ne bid'a musiba ce ya jama'a bid'a tana hudda ka daga addini kai ta yin aiki ba ka da lada bid'a yanda kuma take shiga rai sai wanda Allah ya tsamu kaga ji kake kawai wai addini ne kake shi addinin musulunci bai bukatar ra'ayinka ummi nene zamu dauki addini aqida zamu dauki addinin mu a littafin Allah da hadisan annabi ingatattu a cikin nan kadai muke daukar addinin mu ko mun girman ka ko mun ilimin ka ba a daukar ra'ayinka a addini in dai kai ka zo da ra'ayin ba littafin Allah bane ba hadisan annabi bane ingatattu an gane da kyau ko inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard lalle abinda yake fake na cikin sammai dake cikin kasai Allah ya san shi wallahu basirun bima ta'malun kuma Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa abubuwa guda biyar ne sune gaib samawati wal ard gaibun al ard na ma'ana wanda ake cewa mafatihul gaib guda biyar ne suna nan karecin suratul luqman Allah subhanahu wataala ya zano su su biyar ne Inna Allah indahu
Inna Allah indahu ilmu sa
Naam
wa yunazzilu ghayth
Naam
wa ya'lamu ma fil aram
wa ma
tadri nafsun ma za takasibu ghada
Naam
wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut
Naam
Inna Allah alimun khabir
To kaga wannan abubuwan guda biyar duk wanda ya kuskure yace ya san su sai mu ce ƙarya kake kowane ne shi duk wanda ya da awal ya san wannan abun guda biyar wanda Allah ya zana a qaratin suratul luqman sai mu ce ƙarya kake baka san su ba Allah kadai ya sani kaga da farko yace inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ya san yaushe ne tashi kiyama so nawa suke cewa za a yi tashi kiyama So nawa a cikin wannan wazab kaji ana ta cewa rana kaza za a yi tashi kiyama a cikin internet rana kaza ai akwai wani katon dutsi wata planet ta tunkaro wani katon dutsi wani a wata planet za su dako za su daddaro za su iso duniya za su kwatse su bugi duniya tashi kiyama ne kan dan kan wata uku har yanzu wata uku bai zo ba babu wanda ya san za a yi tashi kiyama shekara goma sha nawa sha biyu suka ce daga yau daga can har yanzu ba ta zo yanzu an yi shekara 30 ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel tunda annabi ya ce ma jibril a wannan hadisin da muka fara karantawa dazu mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il a jibril ya ce mai to ba yaushe ne tashi kiyama annabi ya ce ni da kai ni ban sani ba babu wanda ya san ta sai Allah yace to mal mas'ul an hadi alam min sal ba wanda ya tambaya bane mafi sani ga wanda aka tambaya kenan da kai da ni duk mu sani ba jibril shugaban mala'iku annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai gaba daya bani adam da aljannu su biyun nan busu san ba yaushe ne tashin kiyama kai kuma kai zaka sani daya kenan na farko inna allah indahu ilmu sa wa yunzilul ghayth Allah shi yake sabkar da ruwan sama gizagizai su tsayo za a yi ruwan ba a yi ba ruwan Allah kadai ya sani so nawa aka tada jirgi aka zuba mai gishiri gizagizan yake zubowa gishiri ne ake zuwa a zuba mai gizagizan ya zubo ba Allah kadai ya sani kuma abun mamaki ruwan da ake sabkowa hadisin Ibn Abbas kowace shekara ruwan wannan quantity do wanda take sabkowa daga sama ita ce kowace shekara wannan adadin wannan shine Allah yake sabkowa Allah yake kakkaudawa ya zuba wani a nan wani a can wata shekara a ba wannan bangaren wata shekara a ba wannan bangaren wata shekara a zuba ma cikin teku gaba daya a ba a kara ma ruwa shi yake abin da ya ga dama babu wanda ya sani inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abin da ke cikin uwal ma'aifa idan aka miji ya je ga matar shi ta samu juna biyu mi zata aiho babu wanda ya sani sai Allah namiji zata aiho babu wanda ya sani sai Allah mace zata aiho babu wanda ya sani sai Allah echography da ake yi sai bayan Allah ya busa mishi rai har ya fara motsi dan mace ciki bai fara motsi a cikin cikin ta sai yayi wata hudu bakin wata hudu yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana yanda ake halittar mutum inna ahadakum yujibu khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan mithl zalik thumma yakunu mudghatan mithl zalik thumma yursalu ilayhi malak fayunfakhu fihi ruh kwana 40 guda uku 120 wata na'a wata hudu tukwana ake busa mai rai a lokacin nan ne ilimi yake shiga wanda Allah ya bada dama sai su sa na'ura a leko cikin cikin a ga menene yake motsawa namiji ne ko mace ne a wani bi su samu wani bi su samu dan so diyawa akwai ta jarida ta Saudiya da aka muka karanta wani lokaci an ecography din suka leko cikin matai sai suke ga wani abu dodo ba kai ba kafa aka ga mata gayanin an rasa menene a cikin cikin ta abu ne tukum haka nan gashi nan ita ne tana ta roƙon Allah Allah dai sarki ta lahiya ta tada hankalinta har lokacin aihuwaye da taje sai ta aiho diyar ta mace ashe abin da ya kare yarinyar gashi ne gare ta linsum ya lullube ta
masha Allah
sun kasa ganowa yarinya ce el jariri ya gashi ne ya lullube ta gashi ne mai yawa masha Allah tabarakallah
kasa
wasu kenan ba ka gani wai alam ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksib gada babu ran da ta san abin da za ta yi gobe kai ka akai ka gobe yanzu nan da minti biyu babu wanda ya san abin da za yi babu mu sani ba na gaba na ƙareci na biyar wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu rai inda ta san inda garin da za ta mutu yanzu ga munan anan dukkan wannan taron namu babu wanda ya san wani gari zai mutu wace ƙasa zaka mutu babu wanda ya sani wane ne ya sani illa Allah sai shi Allah kun ga wannan abubuwan guda biyar inna Allah alimun khabir karecin aya Allah shine masani mai baku labari wannan abubuwan guda biyar babu wanda ya isa ya faɗi mu yarda sai mu ce ƙarya kake saboda mafatihul gaib ne kuma Allah ya ce babu wanda ya san su sai shi saboda wannan inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ya san gaibi abinda yake boye a cikin samai da a cikin kasai wallahu basirun bima ta'malun lalle aiki mai Allah mai gani ne da duk abinda kuke muke aikatawa da abinda kuke aikatawa nan muka zo karshen wannan sura suratul hujurat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba ɗaya abinda muka karanta daidai abinda muka yi ba daidai ba Allah ya shahe shi kenan mubasharatan zamu shiga sabuwar sura wanda ake ce ma suratul qaf na'am
سورة قاف مكية وهي 44 آية
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد
نعم
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أإذا متنا
وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura ana ce mata suratul qaf ayoyinta aya 45 ne sannan kuma sura ce makkiya kun san bambancin sura makkiya da madaniya yanda malumai suka tsaya akan duk surai da aka sabko ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka zuwa madina ita madaniya sunanta duk surar da aka sabko ta kamun annabi ya kaura sunanta makkiya koda an sabko ta a madina a wannan ittifakin akai aka kasa surori makkiya da madaniya sai Allah subhanahu wataala ya fara da wani harafi daga cikin huruful hijaiya wani alfabe na larabci harkon Allah ya ce qaf shi qafun din wannan harafi ne kawai harafi ne daga cikin harufa na larabci wanda ake gamawa ana magana sai Allah ya ce qaf babu wanda ya san hakikanin fassarar abinda Allah yake nihi da qaf sai shi Allah ita ce wannan fassara ta hakikarin da yawa abubuwan da ake fadi akan irin wannan huruf da Allah yake fadi a cikin harkon surori dan Allah sai da ya fadi akan su a cikin sura 29 Qur'ani gaba ɗaya sura 114 ne 114 wannan akwai sura 29 wanda suka fara da harfa 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 tun daga alif lam mim har zuwa nun wal qalam sura 29 haka Allah ya zale ya fara ya bude surori da irin wannan harfa to ita wannan kaf daga cikin abubuwan da aka makala wasu wanda yake Isra'iliyat ne baya da tushe wasu suka ce kaf din nan ay jabalun ahata dunya ai wani dutse ne rakkeke wanda ya kewaye duniya shine kaf jabal kaf to wannan Isra'iliya ce ba ta da tushe sannan kuma wai bayan shi akwai wani teku wanda ya kewaya bayan shi jabal din kuma akwai wani teku kuma wani dutse hallau ya kewaya har aka samo dutse takwas wanda duk sun kewaye suka hade to duka wannan kiso shine Isra'iliya shi dai idan zaka fassara irin wannan harfa zaka ce Allahu a'lam bi muradi Allah shi kadai ya san abin da yake nihi da wannan harfa sai Allah ya ce wal qur'anul majid ina rantsuwa da alqur'ani almajid wanda yake karim madaukaki mai daraja wanda ma'anonin shi a bayyane suke sune majid ma'anonin shi wadihi ne shine wannan alqur'ani na gaban mu ma'anonin shi ka karanta sai ka fahimta ka san lalle lalle wa ma huwa bi qauli sha'ir ba maganan mawaki bace kuma rasulullahi ba mahaukaci bane ba kadan suke tunani daga cikin kafirai wasu kuma kawai dan bakin ciki ne da hasada dan wai annabin bai huto ba da kabilarsu shi yasa suka ki biyayya gare shi bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum bar dai wai suna al'ajabi dan mai galgadi yazo daga cikin su faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib haka fure suke cewa wannan ai abun al'ajabi ne yaya za ya aiko mu mutum daga cikin mu a ce shine zai zo ya ga ya mu wuta da aljanna ya ga ya mu mutuwa ya ga ya mu abin da Allah yake so wai dan wai mutum dan adam za aiko mi suke so so suke aiko mala'ika dan mi ba aiko mala'ika ko kuma shi annabin yazo in ya hodi mala'ika iya tare shi ce eh gaskiya ne abin da ya hodi ya dinga mu shaida haka suke so su duk afkar din nasu tunanin su kawai wani irin tunani ne na wauta sai wace suka yi mali hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq suka ce wai me ya samu wannan ma'aikin yana cin abinci kuma iya zuwa kasuwa to ya me yasa wai Allah bai zubo mishi wa arziki daga sama wai a musu haka rantu kwana sayar da ba kasawa ba Allah yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi zabi manyan duwatsun wannan na Madina su zama zinariya duka yace a'a a bar shi haka nan wata ran ya kwana da yunwa wata ran ya cika cikin shi ba komai bane a gaban shi hammun shi da yake gaban shi gyaran al'umma al'umma su gyaru su koma ga Allah su samu falahi su samu najahi dan su samu aljannal Allah wannan kenan yace هذا شيء عجيب نعم سيمي غبا
اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
ابونده سكي فدي واي اذا متنا ينزو ان muka mutu وكنا ترابا muka zamanto kasa muka lalace gaba daya kai dalika raj'un ba'id ai wannan dawowa ta biyu lalle dawowa ce wanda take mai nisa ya za a yi mun mutu mun zama kasussuka radaddagagu mun kode mun zama kasa shikenan kuma a ce akwai tada mu kai wannan abun bai yayiwa laqad alimna
qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafid
to sai Allah ya ce a ga musu qad alimna hakikan mun san ma tanqusu al-ardu minhum abinda kasa take ragewa daga gare su wa indana kitabun hafid kuma muna da littafi mai kiyaye komai da komai shine lahul mahfuz a rubuce komai da komai a rubuce a cikin shi shi lahul mahfuz kaga nan gurin mun san matan kusul ardu minhum abinda kasa take ragewa daga gare su malaman tafsiri sun ma wannan gurin fassara biyu menene matan kusul ardu minhum menene kasa take ragewa daga gare su malamai na farko suka ce Allah subhanahu wata'ala yace matan kusul ardu minhum shine adadu mata bakka waman mata malaman tafsiri suka ce ai Allah kadai ya san yawan mutanen da aljannin da suka yi saura a bisa doron kasa kuma da yawan wanda suka mutu tun lokacin da annabi Adam da aka halci farkon mutum babanmu har yau Allah ya san mutanen da suka mutu kuma ya san wanda suka yi saura a bisa kasa kuma har ko har gobe an san wanda sun tafi kuma an san wanda suka shigo an san wannan Allah ya sani mutu wannan kullun yin taki ai wannan kuma kullun yin taki kenan kasa tana dauka wasu suna shigewa wasu suna hutawa wasu suna shigowa suna ana binnus to shine ma tanqusul ardu abinda kasa take ragewa daga ciki to Allah ya sani fasara ta farko kenan fasara ta biyu suka ce a'a ba adad dafan Allah ne yana nihin bayan mutum ya mutu an binne shi kun san Allah subhanahu wataala ya sanya wasu mutane wanda kasa bata cin naman jikin su kamar annabawa busu rojewa su lalace yanda suke hakan suke abin nan da wasu salihan bayi Allah subhanahu wataala ya kare su kasa bata cin naman jikin su su wanda suka ragalgaje suka roshe suka tahi suka kode iska ta tayi shekara 100, 200, 300 shekara 1000 a cikin kasa akwai abu guda wanda bai lalacewa na dan adam a cikin shi shine wani kashi na karecin mutsiyarka Columbia Pebral karece shi karecin gadan bayanka daga kasa kashin wannan shi kadai dan kankannan wannan shi kadai kasa batta ce shi azamin damba ake ce mishi na kashin wutsiya na karecinka in ka laluba ka ji shi
na ji shi tuni
ka laluba
na laluba
annabi sallallahu alaihi wasallama yace minhu khuliqa wa minhu yurakkabu yawmal qiyama daga shi aka halittar mutun aka rarkaba shi kuma daga shi za a daddora shi ranar kiyama wannan kashin shi kadai ne kasa batta ci ga wanda suke zagonyewa su lalace daga busan shi za a daddora halittar dan adam daga mai busa yayi busa ya ke rai ki gamu da jikin jikin za a gangama a wannan guri wannan kashin shi kadai ne daga shi za a dora halittar dan adam shi ban kasa batta ci shi an gane da kyau ko to shine wannan matan kusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz kuma muna da littafi mai hardace komi wanda an rubuta mai komi da komi a ciki sai Allah yace
bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij
dam bal kadzabu bil haqqi bar dai kawai sun karyata gaskiya ce gaskiyar micece ita ce wannan alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da yazo musu annabi ya kawo musu fahum fi amrin marij su suna cikin wani irin al'alami al'amari na sabani marij ai وهذا حال كل من خرج عن الحق شيني حالن duk wanda ya huta daga gaskiya mahama kala koya yace ba da zalika bayan wannan fa huwa batil to kakkare ne wal marij abinda ake nihi da marij al mukhtalif halin su wanda zai fadi wannan ba wannan bane suna cikin rudani suna cikin chakulalleniya al muttarib maganar su da wannan magana in dai ba magana a bisa littafin Allah bane da hadisi annabiyin gatattu duk wata aqida da kabi ka gansu suna ta karo da juna wannan ya fadi kaza wancan ya ce kaza wannan ya fadi kaza wancan sufi ya ce kaza a wannan ya ce kaza wannan dariqa tana fada da wannan dariqa wannan wada tana fada da wannan babu abin da ke haka kan al'umma sai alkitabu was sunna shine littafin Allah da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innakum lafi qaulin mukhtalif Allah yace barre kuna cikin wasu fada wadda take mukhtalif wanda kun sassaba babu aqida daya hanya daya tamkal qul hadhihi sabili
qul ya mutunce hanya ta ya ad'u ila Allah
wannan ita ce hanya ta ina zuwa ga Allah ina kira zuwa ga Allah wace hanya ce
al-basiratin man ittaba'a
al-basiratin akan basira da ni da wanda ya bi ni
wa subhanallah
sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala
kuma ana min al-mushrikin
ni ban zaman to ba daga cikin mushrikai duk kun ba wannan hanya ba ka bi to duk maganar ka a cakula take sai mi Allah ya ce
afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj
ce
na'am
wal ardu madadna wa alqayna fiha rawasiya wa anbatatna وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا
من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحصيد
والنخل
باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد
نعم
وأحيينا به بردة ميتا
كذلك
الخروج
أبو الدمك يريد الله بهم لا جنقوا أبو الدمك يكسكري الله غفر تامنا يا الله منا ركون كدن جرم زاتن كدن إياه وكدن كسني مموسني والله كسني وانن كراتو يزم صرف من شقام الجنة يا الله كسب كومن زمن لا فيها كسمو يا الله منا ركون كدن سونن كسمي سركي يا الله كسب كومن زمن لا فيها كسمو واندباس لا فيها دكتكم الله كباس لا فيها masu neman arme Allah ka basu daidai da su masu neman ƴaƴa Allah ka arzuta su da ƴaƴa na gari ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da bayan mu ya Allah wanda su bashi ya mamaye Allah ka basu abin da za su biya bi rahmatika ya wahidul qahar masu taimaka ma addinin ka ya Allah ka lullumka musu dukiyar su ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين